أعوذ بالله السميع العليم والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على الفاتح الخاتم ناصر الحق الحق ولا هادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقداره العزيز ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق عمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب بن أسرة الباقية لا زالت إلى الأولى راكية وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار وتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قلوب المكتوم وحتم المحمد شيخنا أحمد بن محمد الحسن يا سالم الفاسي ورضي الله تعالى عن قوس الأقواسي قلوب الأقرائب الفريد داري على الإدلاك حاتم الأتمين أبو إسحاق على جبراهيم ياسي ورضي الله تعالى عن شيخ ومربي وقائدي وفاري مولازي وعديب لله شيخ إبراهيم مسدد جعلنا الله من أهل السداد والأمن والستر والكمال والمعرفة واليقين والتصديق والذي ورشد والهداية ورضي الله تعالى عن كل ما يتعلق بهذه لأهل الله من يوم هلكت الدنيا إلى انتهاية يا هما تشيء يهدري لنا بهذا المعذر والتعرف بنظرة تأتي لنا بالزفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم على عبد الله والحمد لله والعبد الله وما بكم من نعمة فمن الله من منازل منازل نسوية شيني فليتنا أفسن وموتنا أفسون منازل لنكنا وانك يسام تنافسي فيه يتنفس العباد الصالحين شيني محبة رسول الله أشكي منازل نسوية منكرنت دك قائدودي a cikin manazilin soyayya yana daga ciki 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 saboda aka zama ibaratu na shatta wa ma'ana ka wahidun wa kullun ila zakal jamal yashiru manazil na soyayya ba a yi masa ibra da fasara daya yana zuwa gurare daban-daban shine kaza shine kaza shine kaza shine kaza shine kaza hatta ta'ammuli bil qur'ani shine kasarati shauki lali qaihi shine hubbul qur'ani shine hadain bihi wa hatta da shine duk dai abubuwan da ake nufi manazil manazil ne na soyayya domin karanta manazilu na soyayyar manzala babu wani abu a duniya wanda ya saura babu abu a duniya wanda ya saura in ba soyayyar manzala ba ina ka dubi aikin al'umma to babu abin da zai tabbatar maka ka gane ka ka amfana fiye da soyayyar annabi Muhammadu domin addinin an yi watsi da shi gabaki daya an hargitsa addinin amma bangaren soyayya shi aka rage to shi soyayyan kuma suke son su raga da shi shi ma amma ba wanda zai kai ma dama baya cikin wannan soyayyan Allah yake to mun ji ishara akan soyayyar manzo Allah jiya mun tsaya za mu shiga fadaluhu fadalan soyayyan annabi fadaluhu alamatun mahabbatihi to yanzu za mu shiga fadalu fadalu mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam fa huwa ashhar min an yuqam alayhi dalil shi kuma shaharsa ta fi a ce za a gaya maka ga dalilin da ya sa ake son annabi ga dalilin da ya sa ake son annabi saboda kaza saboda kaza a burhan dalilansa da burhaninsa ya fi واكثر من ان يسيء اللسان يوان اچي ناسو النبي دن تو اي ينده ما متن زي جاني النبي محمد ايكن دي مكا دايكن منزا الله صلى الله عليه وسلم يما غدا ده لكن سيدنا أبو بكر يمكا قدادا بذاك إيه بيا بحركة بالدنيا وانا أيكين سوني نفركو من الله صلى الله عليه وسلم لوك أتنى ذي بالدنيا يناشوا إن للموت سكرات متوى تنا دما غاجي تنا دا زافي اللهم شدد علي وحبب عن أمتي الله كتنن تامو كرجي والأمانا كرجي زيتن أو كرجي والأمتا نيكما كننن كامو كيمن هكا وانا دوك الأمة أني محمد أن أرجي مسو زيتن متوى وانا زيتن متوى abinda manzo Allah ya kwatanta da zafin mutuwa a dauki jalid mazaje jarimai guda 100 kowa ya sare ka da takobi a gurin da zai sare ka da iya karfin sa kaman saran mutane 100 lokaci guda basu damu ba ta ido ne ta kafa ta ciki ta baya ta ina amma duk su same ka da sari kama haka ne manzo Allah ko me kwatanta idan aka zo cire wa mutun rai mala'iku dubu ne suke taruwa akan mutun 500 inna azabani 500 inna rahmani amma dubu ne zas pinchike ruhin ne su raba shi da jikinka to duk wayannan manzo Allah ya nemi sauki wa al'umma waye annabi ba shi da hannu a kansa nabiyu abinda sayyidina Abubakar yayi saboda ganin yadda manzo Allah yake yin ummati al'ummata sai sayyidina Abubakar yace ya rasulullahi ina ma ubangiji zai kumbura ni in zamo na ci kowa a dauke ni a sa ni a cikin wutan jahannama dan a toshe wutan dan kar al'umman ka su shiga ni in tsaya ma al'umma saboda kan ranka ya bace ya rasulullahi ba Abubakar ba manzon Allah ba kenan Abubakar wannan me aka iya biyan sa al'umman annabi ba al'umman annabi saboda ka ashe akwai mutumin da ba zai amfana ko ba ya amfana da annabi kaga faɗi haka ma shiga tashin hankali ne Allah yake yi bal huwa azharu min al-qamari inda al-kamali bayyanan ka san haka a wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi wata bayyana idan ya shiga laylatul kamali shine bayan wata akwai hilalu akwai kamaru akwai badaru akwai kamalu martaba hudu wata ke da shi kaga laylatul tinmigo hilalu kamaru badaru shine ya kai kwana 14 kenan laylatul kamala shine kuma kwana 15 16 17 wanda hasken suke fita gaba ki da wa ajala min ash-shams ya fi rana bayyana fi darajatil himal a daraja na himlu wato irin tauraron himlu zance sai ce wa kaifa yasihu bil azani shay'un wa kaifa yasihu ta ina ne zai inganta fi azhani shay'un wani abu a ji shi ta kunne idza tajjan nahru ila dalili idan fito rana ana nema sai an gaya maka ga rana ya fito ai babu dalili wa zakara ibn sa'id an-nas min dariqi muslim ibn sa'id an-nas ya mata daga dariq hanyar muslim anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah ya ce inna allaha astafa kinanata Allah ya zabi kinana zabin Allah ne kinana sun fi kowa a cikin halittu gabaki da min waladi isma'ila daga ayyan annabi isma'ila Allah ya musu wannan zabi wastafa quraishan Allah kuma ya zabi quraishu min kinanata daga cikin kinana wastafa min quraishin bani hashim daga cikin quraishawan aka zabu banu hashim wannan sune wanda ba wanda yake su ilimi banu hashim wastafani manzo Allah ce ni kuma aka zabe ni min bani hashim babu wanda yake ni kaga khiyar zabi daga zabi daga zabi wannan zabin Allah ne saboda haka duk duniya ya isa maka ka san babu kaman annabi Muhammadu duk duniya da halittar duniya ya isa maka to kaga su wanda suke magana wai bayar wai ba fifita annabi akan kowa ba ba suna cewa annabi Musa ko annabi Isa annabi Ibrahim yafi annabi Muhammadu daga cikin wahabiya har gobe tunanin su kenan to kaga wannan hadisin ya nuna ma ba haka abin yake ba saboda a cikin halittar Allah babu wanda yake annabi Muhammadu babu shi wal hadis waridati anhu sallallahu alaihi wasallam hadisi wanda suka zo fi hadal ma'ana kasiratun a wannan ma'ana yana da yawa wa ayi qur'anun ayoyin ka qur'ani kuma alfa sahatin na masu fasahoyi sun zo bi azimi qadarihi ash-shahiratu da girman qadarin manzo Allah shahira wanda yafi komi bayyana ya kafi fi ulu mansibihi ya isa cikin daukakan darajansa inda Allah ta'ala a gane waye annabi a wajen Allah wa qadari a gane irin gurgurdan girma annabi a wajen Allah wace sashi dake bantan da Allah ya wa manzo Allah wa qurbihi da kusancin sa da manzo Allah wa qurbi an sa'irul anbiya'i ya kusancin sa yake da sauran annaba wal mursalina da mursalai wal malaikatul muqarrabina da malaikun makusanta abinda zaka gane kirabarsa na farko ash-shafa'atul uzma a zo ranan tashin kiyama ash-shafa'atul uzma fi mawqifil akbari gurin da yake mawqifil akbari shine za tambaye annabi adam yace bazai iya ba annabi ibrahim yace bazai iya ba annabi musa yace bazai iya ba annabi isa yace bazai iya ba annabi muhammad shi kadai zai iya kaga wannan an nuna maka waye shi da su baina sayr khaliq ajmain tsakanin sauran halittu baki daya wama wahabahu Allah ta'ala lahu da abinda ubangiji ya bawa manzo Allah wa hassahu bihi yake bance shi da shi min nahri kausari daga kogin ruwan al-kausara qala ta'ala ubangiji ya ce inna adainaka al-kausara mun baka ruwan al-kausara ya rasulullahi ka adaina ka ba saufa nudi ka ba ba nan gaba za mu baka ba, a mun baka ya rasulullahi. Wa ma hadisi shafa'a, hadisi ne ceto, fa huwa ashharu min nari ala alalami, shi yafi shuhura daga wuta, daga wutan da aka sashi akan dutse. Narun alalam alama ishara ne. Wasara min ad-dini ad-darura, daga cikin addini ka san Annabi Muhammadu ya fi kowa a cikin addini, shi ne mafi abu ne wanda daga an fada za ka yadda. Ad-darura ne. Fala na dili bi zikiri, ba sai mun yawaita ambato ba, mun fada maka ya kamata ce ka gane. Fanzur mata zamman hadha al-hadith, ka duba abinda wannan hadisin ya tattaro. Ash-sharif min fahamati qadarihi, irin buduwan darajan Annabi Muhammad alayhi salatu wassalam, wa jalalatu amrihi, da daukakan al'amarinsa alayhi salatu wassalam, fi kulli hinin, a kowane lokaci. Afdalus salatu wassalam, mafificin sallama salati da sallama. Lianna kabiri rusuli alayhi salatu wassalam, domin manyan annabawa gaba daya, lam yanaza'uhu fi hadhihi rutubati, ba wanda ya ja da matsayin manzo Allah cikin wannan martaba. Fi hadhihi rutubati allati hiya mutassatun bi, wanda shi kadai aka kebance shi da shi. Wa hiya shafatul uzma, shine ceton manzo Allah. Shafatul uzma shine kasancewansa sayyidu kenan. Faqala jalla min qailin, ubangiji yana fadi, wa ma arsalnaka ya rasulullah, bamu aiko ka ba ya manzo Allah, illa rahmatan lil alamin, sai dai kai rahama ne ga alam kullu ma si wallahi, duk abinda ba Allah ba sunan shi alam. To kaga wannan ya ishe ka ka gane muhtassan bihi sallallahu alaihi wasallama, la yuqaribuhu malakun wala nabiyyun mursalun, ba wanda zai kusanci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta wannan kujera, ko malaika ko annabi. Wa ma tabdilihi fi fitayin Annabi Muhammadu ala bani Adam, yanda dan ya fi dan Adam, kaga ka an sanar da kai ya fi malaiku, an sanar da kai ya fi annabawa. To fifitayyar sakan bani Adam jumla wa tafsilan, wa tafdiluhu ala bani Adam hususan, fa min qawli alayhi salatu wassalam, fa manzo Allah da yace, ana sayyidu walad Adam wala fahar, ni ne shugaban dan Adam, wala faharun, ban fada dan alfahari ba, ni ne shugaba. Kaga kenan babu wanda ba rufe shi ba. Riwayan Imam Tirmidhi da Ibn Majah dusurautu. Wa ma tabdilu ala Adam, fifitayyarsa akan Annabi Adam, fa min qawli, shine fadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, kuntu nabiyan wa Adam bainal mai wa tini, ni annabi ne Adam yana tsakan tabo da yumbu. Wa min qawlihi, da fadin sa, Adam wa man dunahu min al-anbiya yawm al-qiyamati tahtu liwa'i, da annabi Adam da wani annabi Adam daga cikin annabawa gaba daya suna karkashin tutata ne ran tashin kiyama. Shi ma rufe an gama. Imam Tirmidhi ya kawo cikin manaqib. Wa min qawlihi, da fadin sa, ana wa awwalu shafi'in wa awwalu mashafi'in, ni ne farkon mai ceto, ni ne farkon abin ceto, wa ana awwalu man tashaqqa'a al-ardu, ni ne farkon wanda kasa da ta tsage in fito. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qala fi haqqi sala, ubangiji ya fada, cikin haƙƙin manzo Allah laqad ja'akum rasulun haƙiƙa manzo ya zo muku min anfusikum daga kanku daga cikin ku aka turo muku annabi ko kuma laqad ja'akum rasulun haƙiƙa manzo ya zo muku min anfasakum min da fatan fa'u min anfasakum daga zababbe daga cikin ku wa qawlu jalla min qa'ilin ubangiji yace kai ko sani laqad manna Allahu 'alal mu'minina haqiqa wallahi wallahi haqiqa Allah ya muku kyauta ya mana kyauta kenan iz ba'asa fihi rasulan min anfusihim tunda Allah ya turo mana wannan annabi mu ya zaba mana wa qawlu ta'ala da fadin ubangiji kama arsalna fikum rasulan kaman yadda na aiko muku da manzo yayi takidin maganan kaga manna Allahu alal mu'minina iz ba'asa fihi rasulan min anfusihim Allah ce kama arsalna fikum rasulan annabin da ina turo muku wa qala ta'ala fiyaki Allah ya sake fada cikin haƙin manzo Allah alam nasharaha laka sadarak alam nasharaha yanzu ban buda maka kirjinka ba ya rasulullahi ila akhir surati wannan surat zuwa ƙarshen ta Kala katadata. Katada yace rafa Allahu zikirun nabiyina fi dunya wal akhirati. Allah ya daga ambaton manzo Allah duniya da lahira. Kaga alam nashara laka sadraka wa bana anka wizraka wa rafa'na laka zikraka. Rafa'na laka zikraka. Mun daukaka maka ambatanka. Ba tafa wa a faɗa annabi Muhammadu sai an ce sallallahu alaihi wasallam saboda haka ba a warewa ba a warewa falaysa hadibun ba wani mai huduba wala mutashahidun ko mai kira sallah wala sahibus salati ko mai mabucin sallah illa huwa yaqulu sai ka je ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah kaga an daga ya isa wa nabi sayyid al-khudri daga sayyid al-khudri yana cewa abu sayyid al-khudri anna nabiy sallallahu alaihi wasallama manzala qala ya ce atani jibril ya zo jina fa qala sai ce inna rabbi wa rabbuka yaqulu Ubangiji na ubangijinka yana fadi tadari kaifa rafa'tu zikraka ka san ya aka ya ka daga sunanka qultu sai manzo Allah ya ce Allahu wa rasuluhu alam Allah da manzon su suka sani qala sai ce iza zikirtu zakarta mai idan za a kira ni to za a kira ka tare da ni ne ka gani hada Allah da nabi yayi ko bai yi ba to yaya ka duba cikin tafsirin Imam Tabari ka duba tafsirin Ibn Hatim iza zikirtu zakarta mai inda a kira ni to za a kira ka da ni ne a hade yake tafiya saboda haka ashe dan Allah dan annabi babani dan Allah dan annabi addini ne in yaza Allah yace shirka ne saboda an hada Allah da annabi saboda fadan shirka sai mutun ya ji tsoro sai ya rabu da annabin sai ya kama Allah kuma baka isa ka kama Allah ba annabi ka kai ba sun yi hadari sun halakar da mutane wani Umar ibn Khattab radiyallahu anhu kala ya rasulullah ya manzo Allah min fadilatika daga fadlanka inda Allah a wajen Allah anna Allah ja'ala dataka datahu Allah ya ce idinka shine binsa min fadilatika wannan sayyidina Umar ne yake fada fadlanka irin kyautar da Allah ya maka ya rasulullahi anna Allah ja'ala datuka datahu Allah ya sanya binka shine bin manzala shine binka fa kala me Allah yace man yudiya rasula fa kada ada Allah idan ka bi annabi Allah ka bi wannan shine malaman suke cewa in ka ce ashhadu anna muhammadar rasulullah ka shiga musulunci amma in ka ce ashhadu an la ilaha illallah ka shiru baka shiga musulunci ba ka ce ashhadu an la ilaha illallah baka shiga musulunci ba amma an kace ashhadu anna muhammadar rasulullah ka shiga musulunci saboda man yudi rasula faqara da Allah in dai ka bi annabi to Allah ka bi amma bai ce in ka bi Allah ka bi annabi ba wa qala ta'ala ubangiji yace kuli qul ka ga musu ya rasulullah in kuntum tuhibbuna Allah idan da gaske Allah kuke so fatabiuni to ni za ku bi ni za ku bi yuhibbukumullah Allah sai ya so ku wa qala ta'ala ubangiji ya ce qul adiyullaha wa rasula ku bi Allah ku bi manzansa wa kullu hadha min ziyaratil birri duk wannan yana daga cikin ƙari ne da bi wal ihsani da kyautata wal inami da nima wal itina'i bihi da lura da annabi Muhammad min rabbi alayhi min Allah fadlu salati wa azka salam wannan ka gane me annabi yake so me Allah yake so annabi yake nuna maka kawai ya maimaita wanda qur'ani Allahu wa rasulu ya fi dari da wani abu kuma a hada Allah da annabi a cikin alqur'ani wa fi qismihi ta'ala rantsuwan da ubangiji yayi bi azimi qadarihi da girman qadarin manzala ladai ayatun kasiratun akwai ayoyi da yawa wanda Allah ya tarantsuwa da manzon Allah fa min zalika qawli ta'ala daga cikin rantsuwan da Allah ya yi da manzon Allah fadin ubangiji la amurka innahum lafi sakratin ya'mahun nayi rantsuwa da rayuwanka ya rasulullah nayi rantsuwa da rayuwanka Abdullahi ibn Abbas yace duk Qur'ani ba wani annabin da Allah ya taba rantsuwa da shi sai annabi Muhammad. Annabi Muhammad shi kadai Allah ya rantse da shi. La amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Saboda haka malamai suke cewa kai karkace na rantse da annabi Muhammad tare da ana rantsuwan da shi. Sai aka ce ai abin da yasa aka hana saboda baka san annabin bane amma shi annabi Allah da ya san annabi shi da shi da annabi Muhammad yake rantsuwa an gane maganan damuwa wato ana fada an rantse da manzon Allah ai an yi wannan rantsuwan a cikin yana na mutanen Madina da sauransu duk sun yi to amma abin da yake faruwa rashin sanin baka san annabin Muhammadu ba ne baka san kadarin annabi Muhammadu ba shi yasa rantsuwa da annabi Muhammadu sai Allah ya ce to ka banni ni zan rantse da annabi Muhammadu dan na san shi amma kai baka san shi rantse da ni kawai ka shiru shine dalilin man kana halifan fali halib billahi aw la yasmut wanda kasance ayat da Allah to ya rantse da Allah eh shin to amma an yi rantsaren a zamanin farko sosai ita fa qali tafsiri fi hadha malaman tafsiri sun yi an yi tifakin su akan wannan annahu ismu min lillahi rantsuwa ne daga Allah jalla jalalahu bi muddati hayati sayyidina Muhammadin da muddan rayuwar annabi Muhammadu wa hazihi wannan nihayatu ta'zimi isan matuka ne na girmama wata sharifi da dokaka ga wagayati ta karimi da isa matuka na girmama annabi Muhammadu wa min zalika qawli daga fadin sa jallat qudratu qaf wal qur'anil majid qaf din shi ma rantsuwa da annabi Muhammadu qaf wal qur'anil majid ay aqsam bi quwwati qalbi wa habibi sayyidina Muhammad nay rantsuwa da qaf qalbu aqsama nay rantsuwa da quwwati qalbi habibi sayyidina Muhammad nay rantsuwa da karfin zuciyar annabi Muhammad haisu hamal al hidabu Allah ya dauke hidaban ne wal mushahada ولم يثر ذلك في لؤلؤ حاله سبب غرما حالنسا ومن ذلك قول تعالى دفدن وبنجي والفجر وليل العشر الا يرنسوا ده فتوون النبي محمد شنو فجر هي والفجر وليل العشر الا يرنسوا ده فتوون فتوون النبي محمد shine sayyidina Muhammadu li anna minhu tafajjara al-iman daga wajen annabi Muhammadu ne komi na imani ya dinga fitowa babu wani mutumin da yake mumini babu wani mutumin da yake isa a duniya sai dai ta hanyar annabi Muhammadu saboda haka annabi Muhammadu shine annabin kowa in ya yi imani din da annabi Muhammad ta bangaren annabi Muhammad shine malamin duniya Allah shine malamin sa shi kuma shine malamin komi sayyidina Muhammad lianna min wa tafajjar al-iman wa mimma yadullu ala ta'zimi qadarihi yana daga cikin abin da yake nuni akan girmama qadarin annabi ufahamatu amrihi da girman al'amarin sa wajalalati mansibi da jalalan matsayin sa khidabu yahu shine fadin da Allah ya masa bi kauli ta'ala wannan wato kamba ma annabi da ganin girman annabi Allah ya ce walha wallaili idza saja wannan kalma walha wallaili idza saja da asbabun nuzulin sa kwana 20 kwana 15 ko 17 jibrilu bai zo wajen manzo Allah da sako ba ko wata daya jibrilu bai zo wa annabi Muhammad da sako ba ko kwana 40 jibrilu bai zo wajen manzo Allah da sako ba sai quraishawa na maka suna gulma suna cewa ai annabi ma yayi Allah yayi watsi da shi ai Allah yayi watsi da shi ya kinkula shi ya namusun da yake zuwa masa bai zo ba Allah ya kinkula shi yayi watsi da shi ma'ana yayi fushi da shi yayi watsi da shi to da Allah ya turo Jibrilun shine da rantsuwa ya fara walaha wallaili idza sajja Allah ya yi rantsuwa Allah yana rantsuwa da lokacin walaha shi kuma Allah ya san me yake rantsuwa da shi akan haka wallaili Allah ya yi rantsuwa da lokacin shigan dare in rana za ta fadi dare zai shiga ma wadda aka rabbuka ubangiji bai yi watsi da kai ba wa ma kala kuma bai fushi da kai ba. Annabi Muhammad shi kadai ne Allah ya yi masa irin wannan rantsuwa a Qur'ani. Dan a tabbatar Allah, wato anan kaman Allah yana yankan hanzari ne, yana ba wa manzon Allah hakuri. Shi kadai Allah ya mahaka. Shi ne ma'ana fahamatu amrihi wa jalalatu mansibihi. Saboda ka gane annabi yanki takurin kus ne kawai. Wala wallaili za sajja, ai rikicin, saboda menene ya faru, abinda aka fada wa manzo Allah ke tasurutu akai, sai Allah ya ce to wallahi, kaman Allah yana ce billahi allazi la ilaha illa huwa ya rasulullahi, ban yi fushi da kai ba, kuma ban ki ka ba. To me ayyan kan zari ne, shi yasa sayyidatuna Aisha take cewa ra'aytullaha yusari'u fi hawaka, ni na ga Allah ma kaman binka yake. Eh, abinda sayyida Aisha take kenan. Da aka buga sai tace ra'aytullaha yusari'u fi hawaka, ni na ga Allah ma binka yake. To ko tunda Allah ma yana bin annabi, to me yake kamata kowa ya tarkata kawai din shi. To kuma abinda ake so a gane, Allah ma din sa yake, saboda duk abinda manzo Allah ya ce yana so, Allah zai ce yana so. Kuma akan kwanan gida ne, kwanan daki, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk kwana shi kwanan gida na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba kwana biyu ake ba. Wannan shari'a ta yadda ne in aka ittifaki, amma kwana daidai ne ake yi wa mata, wannan kwanan daban, wancan gobe a kwan ɗakin wancan jibi, haka manzo Allah ya yi. To sai Allah ya ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, fa man ibtagaita fi ma azalta fala junaha alayka. Ya rasulullahi, in ɗakin da ka fita, wannan rabon Allah ne wannan. Kwana ɗaya in ya kwan a ɗakin Aisha, ya kwan ɗaya a ɗakin Hafsat, ya kwan ɗaya a ɗakin Ummu Salama, ya kwan ɗaya a ɗakin Juwairiya, ya kwan ɗaya a ɗakin, haka yake tafiya, kwana ɗaya da yake. To sai Allah ya ce masa, wa man ibtagaita fi ma azalta fala junaha alayka. Ya rasulullahi, ni na raba wannan kwanakin na kwana daidai. To idan ka fita a ɗakin Aisha, misali za ka shiga ɗakin Ummi Habiba, to in ka ga dama ka dawo ɗakin Aisha ba komai. Sai Allah, sai sayyida Aisha ta ce ra'aytullaha yusari'u fi hawaka, ai ni na ga Allah ma bin kai ke. Wato yana bin abin da yake so. To wannan ai mansibi ne na yanke gidgat na manzo Allah. Babu wani abin da mutum zai san in dai yana neman ya gane annabi Muhammadu ne. To ka karanta suratul Duha. Sai dai mutum bai fahimci abin da ake nufi ba kawai. Allah ya kiyaye. A wannan kuma ina ganin shiga hadari ne mutum bai gane komai akai ba. Wame ma sharafu bihi ta'ala, yana daga cikin abin da Allah ya ɗaukaka darajar manzo Allah, wa tasawu bihi, ya keɓance shi baina sa'iril anbiya'i wal mursalina, tsakanin annabawa da mursalai, wa ashada bihi, ya ɗaga darajar rutubatu asharifa. Qawlu ta'ala shine abin da Allah ya faɗa, wa iza akazallahu misaqan nabiyina. Ya rasulullahi, Allah ne yake magana da manzo Allah. Wai ka tuna ya rasulullahi, in akhadha Allahu misaqan nabina, lokacin da na karba alƙawari tsakanina da annabawa, lama ataitukum min kitabin, nace musu, Allah ne yake fadawa annabi Muhammadu, saboda khidaba ne. Allah yana magana da manzo Allah lokacin da na faɗa annabi yana Allah yana gayawa annabi annabawan da suka wuce gabaki da ga abin da nace musu iz akhazallahu misaqa nabina lama atitukum min kitabin lokacin da na baku littafi wahi ke mutun na baku annabta summa ja'akum rasulun sai kuma na turo muku wani annabi musaddiqu limama ahu za ku gaskata abin da yazo muku da shi na tunan annabi za ku ba da gaskiya da shi wala tansurannahu za ku taimake shi kala sai su annabawan suka gaya mu inji Allah wannan hiran Allah da annabi Muhammad kala sai ce aqarartum mun farta wa kasum ala zalikum isri mun tabbatar da abinda ka fada za mu yi kalu ya kala ce aqarartum ku furta wa kasum ala zalikum isri ku dauki alƙawari akan wannan annabin shi rasulun musaddiqun din kalu sai suka ce aqararna mun yi furci kowa ya ce ya yadda kala sai Allah ya ce fashadu mala'ikuna ko shaida wa ana ma'akum minan shahidina ni kuma na tare da ku akan masu shaidan duk annabawan da suka wuce wa man tawalla ba'da zalika kunji wa man tawalla ba'da zalika idan a cikin annabawan daga kan annabi Adam zuwa annabi Shisu zuwa annabi Nuhu zuwa annabi Ibrahim zuwa dukkan annabawan yanda na muku maganan nan wa man tawalla ba'da zalika idan kuka kauda kai kuka ce ba ku san wannan annabin ba fa ulaika humul fasiquna duk sai Allah ya sanya annabawan suka koma a kujeran za su zama daga cikin fasikai duk annabawan Allah ya rusa su da magana daya saboda annabi Muhammad to ayi annabi din rashin basirar ka a haka baka fahimci waye ne jalalan annabi ba ne martabansa ne mansibi ne kadari ba ya kamata a ce mutum ya gane wa qala ta'ala ubangiji ya sake fada wa iz akazna minan nabina misaqahum ya rasulullahi wannan mukhadaba ne tsakanin Allah da annabi ne suke hira ya rasulullahi ka tuna lokacin da na sake karban alƙawari tsakanina da annabawa wa iz akazna minan nabina misaqahum ka tuna ya rasulullahi lokacin da na karbi misaqahum alƙawari tsakanina da su farko sai ce wa minka da kanka ya rasulullahi sai daga nan sai ce kuma wa min nuhin annabi nuhu shine farko annabi amma sai Allah ya ce wa minka daga kanka tukuna wa min nuhin kuma annabi nuhu shine annabi farko sai ce wa ibrahim annabi ibrahim shine na biyu wa Musa annabi Musa shine na uku wa Isa annabi Isa shine na hudu kaga wannan ulul azmi na rasulin sai ce to wa idza kazallahu misa qaum sai ce wa minka ya rasulullah da kanka wa min nuhin wa ibrahim wa Musa wa Isa ibn maryam wa kazallahu misa kan gadiza na rike su da alƙawari mai ƙarfi ya rasulullah shine qatada yace wa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam yana cewa ana awwalul anbiya fi khalqin wa akhirun fil ba'si nine farkon annabawa cikin halitta kaga wanda basu yadda annabi Muhammadu shine farkon annabi ba ya sun sha wahala annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine farkon annaba ana awwalu khalqan wa akhiruhum ba'san ni ne farkon wanda aka turo ni ne kuma karshen wanda aka turo ni ne farkon su a halitta amma jinkirin zuwa sun riga ni, amma ina sane duk aikin su su ma'aikata na ne, shine ma'anan ma'aikata na ne, duk annabawan da suka zo duniya ma'aikatan Annabi Muhammad ne. Wannan zai nuna maka Annabi Muhammad sunan shi Adamul Arwahi. Adamul Arwahi shine Annabi Muhammad. Shi kuma Annabi Adam sunan shi Adamul Ajsadi. Shine kuntu nabiyan arifun bi nubuwati wa Adamul Mujaddilun fi dini. Ni Annabi ne, ina sane da annabtana, inji Annabi Muhammad. Ni Annabi ne, ina sane da annabtana a lokacin Annabi Adamu yana tsakanin ruwa da ƙasa, ba a yi ruwan ba, balle a kwaba da ƙasan, balle a gina shi. Kasancewansa a yi yadda ya fito Annabin kuma wannan ginin ruwan da ƙasan shi ne Ubangiji cewa la uqsimu bi yawmil qiyamati wal hal ataka al insan hinun min ad dahri, shin ataa al insan hinun min ad dahri lam yakun shay'an mazkura, ba iya ambaton Annabi Adam da suna ba sai da aka sa masa ruhi tukunna aka ambace shi. Shi yasa Allah ce lamma halaktu wa lamma sawaitu, lokacin da na halicci Annabi Nuh, Annabi Adamu, wanna fatu min ruhi, sai na dauko ruhi na na sa masa. To ruhin shine Adamul Arwahi manzo Allah ne, Adamul Ajsadi kuma gangan jikin Annabi Adamu. In mutum ya hada zai iya samun karatu in Allah ya buɗa masa, ba zan ce ya ga dama ba. Allah ka ba mu nasara. Falli zalika, saboda haka wa qala zikru muqaddaman, an gabatar da Annabi Muhammad duk farko kabla zikrin Nuhi, kafin Annabi Nuhu wa gairi da sauransu alaihi salatu wassalam. Wai kafi fi azimi qadari, ya ishe ka cikin buwayen kadarin manzo Allah inda rabbi a wajen Ubangiji, ma tabammana tu suratul fatih, shine abinda suratul fatih ya taro, min itina bi na lura da Annabi Muhammad, wa karimi manzilati li rabbi, da girman mazaunin Annabi Muhammad a wajen Allah, fabtadahu Ubangiji ya fara jallawa Allah jalla jalalahu bi ilani bima qadahu lahu, Allah ya sanar da shi da abin da ya hukunta masa, min qabail bayini, wato hukunci mai a bayyane, bi zuhuri bayyana manzala, wa galabihi da rinjayensa ala aduhi, inna fatana laka fatan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhara wa liyutimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratal mustaqima wa yansuraka Allahu nasran aziza. Wannan shine abin da ake gama kafin Annabi, komai sai da aka ajiye mar daya bayan daya, komai aka ajiye masa kafin ya zo ya riski kan kujeran, an gama an share. A ƙarshe yace bizuri wa galabati ala du wuluwi kalimati, da daukakan kalamun wa shari'ati, wannan magfurun lahu, shi inna fatahana laka fatan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min zambika ay zambu fa lahu rasulullah. In ka ga dama Allah ya gafarta wa manzo Allah abinda bai yi ba, ma taqaddama min zambi wa ma ta'akhara, da abinda ba zai yi ba, Allah ya gafarta masa abinda bai yi ba da abinda ba zai yi ba. Ko kuma ka ce Allah ya gafarta masa zunubin al'umman mutanensa, Annabi Adam mutanen Annabi Muhammad ne tun duk cikin zuriyarsa, wa ma ta'akhara, da abinda kuma ya saura an dauke masa. Ko kuma ka zai zo maka fasaran yadda ka ga dama gurgudun budo ka kasan darajar Annabi Muhammad gair makhzun bi ma kana waye kun domin kowa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai ya nuna maka ba ma shi ba wanda suka taimake shi da yaki a Badar Allah ya ce ya mutanen Badar daga yau ba komai ku yi duk abin da kuka da duk abin da nace muku haramu ne in kuka yi shi ya zama halal duk abin da za su komai su ci gaba misali inda da su ci gaba da shan giyar su wanda suka je Badar suka tambaye manzo Allah dama me yake sa wannan ce alƙalami ne yake rubutawa to an daga alƙalamin an ce shi komai ba komai ba annabi ba wanda suka taimaki annabin ma an musu wannan rashin sanin annabi ya sa izala a cikin iskanci wama waka wama lam yaqa da abin da ya faru da abin da bai faru ba duk an yafe wa annabi Muhammad ila akhir sura wama tadamma na tumin bi atridwan da abin da ya gudana na daga bi ardwan faqala ta'ala innal ladhina yubayyunaka wannan bayan innal ladhina yubayyunaka wanda suka yi maka mubayya inna ma yubayyuna Allah Allah suka yi ma yadullahi fawqa aydihim hannunda manzo Allah ya sa a saman hannunsu Allah ya sake cewa takini bi ula yadullahi fawqa aydihim hannun Allah ne akan hannunsu saboda a gane Allah yake tafiye da lamarinsa ba wanda ya isa shiga tsakanin wannan ya ce ba Allah ne ya yi ba Allah ne babu wanda ya isa duk bala'insa ya ce ba Allah ba ne ba kuma hannun Allah ba ne ƙarya yake wama ramaita iz ramaita walakin Allah rama jifan Allah ne amma hannun Annabi Muhammad to in mutum ya kasa ganewa gashi nan ga dakin kaba rusa dakin kaba kashe mumini yafi rusa dakin kaba amma in kai musafaha da rukunul imani Allah yana cewa kai musafaha ne da shi hannu da hannu rukunul imani kai musafaha ne da Allah hannu da hannu to ya kuma Allah kai Allah kai inna ma yabayuna Allah ko yabai atum iyaka mubayan sunne da kai yuridu life of ibim yuridu yana nufi indal bayata a wajen baya wala naksurul inana au inani za mu takaita mu tsaye da linzamin mu anan kawai walau tsabana ma warada fi azimi qadari da da mu bibi abin da yazo cikin kadarin Annabi Muhammad min ayat na daga ayoyi wal ahbari da labarai la bal al khidab da magana ya tsawaita wa harjana ila al idnabi da mun fita da takaitawa wa kasanna mi haza mun nufi wannan ne nubzatun linatabaruku biha mun yi ne kawai dan neman albarka ka gane waye Annabi biha fi hadha alkitab aw anna litafin jawahir lumani wa bil jumlati a jumla fa huwa alayhi salatu wassalam ka sani ne manzo Allah a lan nasu qadaran a cikin mutane shi fi kowa matsayi wa rafa'u zikran shine kuma wanda Allah ya ambace shi duk gunda Allah aka kira Allah tare da Annabi Muhammad ne wa azamu kaga man kana Allah rabbuhu wa Muhammadur Rasulullah duk wanda Allah shine ubangijinsa to Annabi Muhammad shine annabinsa ka sani ko baka sani ba kaga yan izala sun sha wuya dai eh kullun dukan saboda basu shirya ba suka fito kuma suna neman su tauye Annabi Muhammad saboda haka babu dalilin jin kunya ka ji kunyan mara kunya timati yayi fainahu alayka sadaqatun babu dalili yanda suka rusa Annabi Muhammad a yanda suke tunani wannan mugun aqida ne, mummunar aqida, ba samo ta aqida wanda ta zo ta yi gaba da gaba da manzon Allah kaman izala ba. Mai suna musulunci, mai suna musulunci, Allah yake yi. Wazamu mahallan shi ne mafi girma wajen muhalli, wa kamalu mahasinan, manzo Allah shi ne mafi girma wajen kyautatawa wa fadalan da fadala. Fa idza nazarta ila lihsalil kamali, idan mutun ya duba irin dabi'an manzo Allah na cika, allati hiya ghayr muktasibatun, wanda ba tsururin sa kai ba, a da shi Allah ya halicci annabi Muhammadu, wajadtuhu alayhi salatu wassalam haizal jami'a, zaka ga manzo Allah ya tara duk wani kamalatu, muhina mishattatul mahasinia, duk wani dabi'a manzo Allah kewaye shi mishattatul mahasinia da daban-daban na kyau, duna khilafu ma bainan naqalatil ahbari, babu sabani wajen ciro labari. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Zamu fara an yi muka dukan ƙarshe, ko ka yadda ko karka yadda an fika sanin annabi, ko ka yadda ko karka yadda an fika sanin annabi Muhammad. Wannan shine Shehu Tijjani ya kawo, ba wai ya buda ma bane, idna ban yace maka idan nabi abin da ake kira nabi, kama a ce bakin sa mai jiki wake-wake, wake-waken ya kai yawan duhun ne, to haka abin yake.
Karatun mu na baya a gurin da wajen farko-farkon karatu, akwai inda aka yi bayani game da manzon Allah alaihi wasallam, mala'ika Jibril ya tambaye shi game da kasan tsokan kasan da Allah ya yi akan sauran halittu. Sai manzon Allah sunan nuna ya ce Allahu wa rasuluhu a'lam. To a gurin da manzon Allah sunan nuna ya ce Allahu wa rasuluhu a'lam din nan, ya faɗa ne a kujeran wato insaniya ke nan ba kujeran
dama ai. Shi kullum shi ne wa rasulu alamu, to ai saboda ya dawo da kai ne. Yanzu Jibrilu ba shi ai almajirin annabi ne, to amma kowa aka nuna maka shi ne malamin annabi matsayin sama aminun, shi kuma wancan daga Allah ne ya zo. To in za a yi maganan abinda ai ya ce rabi wa rabbuka, ba shi kadai ya fito yake ba da labarin ba, ya fada masa ne rabbi wa rabbuka, ya ce ubangiji na ubangijinka, ya ce kaga ko ba komai, ai ya san cewa yana da wannan kadarin tun kafin a yi Jibrilu, ka fahimta, tun kafin a yi Jibrilu, saboda ai Allah da annabi ba a raba su, saboda haka ba a raba. Shi yasa Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu aka tambaye shi, wai ana raba Allah da annabi Muhammadu? Sai ya ce to Allah ma bai raba kansa da shi ba. Allah ma bai raba kansa da shi ba, dan ya ce Allahu wa rasuluhu ahaqqu an yarduhu in kanu mu'minina. Kaga Allahu wa rasulu, kaga Allahu daban wa rasulu daban, amma a haƙu shine sune shine mafi cancanta ko an yarduhu, ka yadda da su, ba an yarduhu ma ba, ba kawo tasniya ba, sai aka kawo fardi. An yarduhu ka yadda da shi, an yarduhu ka yadda da shi, Allahu ne fa wa rasulu a haƙu, amma an yarduhu ba an yarduhu ma ba, saboda ya zo tasniya ne, tunda Allah halitta ne, Allah ubangiji ne, manzo Allah halitta ne, amma sai kawo kuma sai ce ka yadda da shi.
Nan ba za a ce a jami'ar yadda idan aka rage ba,
Al-akarabu ila tuwaye akarabu. To? In yarci ila al-akarabu ne, to misali ayi akarabu ila ar-rasul sallallahu alaihi wa huwa al-haiz zaka ce. Shi ya tari. To, in kuma ka koma ka ce kai din nan ka gada ma ko ta sama ko ta ƙasa in ka fito baka isa ka raba Allah da annabi baka isa ba Allah yake yi Allah ya rufa mana shiri na'am haka ne na awosi kama kenan ka fi tashbihi ne ba ita ce annabi Muhammadu ba kama ta yi ka dai gane kama ta yi yanzu misali annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama da ya tafi Isra'i da ya dawo sai ce ya ce Urwatu bin Zubairin Urwatu Sakafi yana kama da sayyidina sayyidina Isa bin Maryam sai ce da aka zo Badar sai ce ni na ga Ibrahimu kai Abubakar kana kama da Ibrahimu annabi Ibrahim a cikin hukunci ya ce kana kama da annabi Ibrahim sai ce kai kuma Umaru kana kama da annabi Nuhu kaga a wani gurin kuma sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce wa ana ashbahukum bi abi ni nafi ku kama da babana annabi Ibrahim so akwai kama yanzu misali in ka zo zaka ce ni zaka ce a cikin yara na misali zaka ce ina kama da wani sai wani kuma baya ganin wannan kaman wannan ne shi kuma yana ganin ina kama da wani a jikin abu da zai fito da balle man manzo Allah sahibu tashakkulati shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama gaba daya shi yasa ba wani abin da baya fitowa da siffarsa ai saboda ma kamannin har sai da rawa shi Jafaru to kuma kaga Jafaru dan Abdul Abu Talibin wan sayyidina Ali ne amma ya ce masa ai shabit khalquka hulquka wa laqika dabi'aka da irinta halittanka da irintawa iri ɗaya ne wannan kalman ya tashi taka rawa a gaban manzo Allah wannan shine dalilin su ba suke cewa in dai an yi rawa a gaban manzon Allah saboda jin daɗi to in an kira sunan Allah ko an kira sunan manzo Allah za a iya yin rawa wannan shine dalilin na yin rawa a cikin sufanci halikika wa kulikika ko wani abu dai kama haka duk haka ne ne irin wannan dai suna nan yana cikin ma shi hau yayi rantsuwa a ta yi rantsuwa mawaƙa ne yan mata guda biyu suka ce in ya je ya dawo lafiya daga yakin to sun mar alƙawari za su masu waƙa suka kai maro manzo Allah ya ce su zartar da alwashinsu kuma suka yi a gidan manzo Allah sannan an yi rawa a gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma a riwa Buhari ya kawo musulmi a cikin sittu sahihin da sun kawo wanda manzo Allah yake cewa dunaka ya abu arshida kowa ya taka rawa a gaban manzo Allah a ranar Idi. Aka ce sai da Aisha tana kallo har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata kin gama, tace a dan dakata in ƙara gani. Sai manzo Allah ya ce dunaka Abu Arfida. Abu Arfida saura kai mutanen Habasha ne suke rawa a gaban manzo Allah. Akwai abubuwa wanda bai sani ba, bai sani ba, wanda ya sani ya sani. Saboda haka duk abin da aka yi a gaban manzo Allah ba zai zama kowane abu ne kafirci ba, ba haka abin yake ba. Allah ke yi. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق من الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقداره العظيم صلاة تام لو لا زال أول أبد الزمن ومكانا مضروبة من بلاد بياد ناكل كيا واحد أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب الفاتحة.
Thank you.